sai mutane ku saurara ku ji abin da za ni faɗi in bayyana muku abin da ni ji ga Usmanu zan can zama mutajir ga Usmanu ni ji shi hal gwandu fi hawata hukutun sakano Usmanu ya sallamu ai wanga
za a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abdullahi wa rasuluh amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkan yabo da godiya da kuma jinjinawa ga tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin iyawarsa da kuma kaddarawarsa ya saki sada mu da ku a cikin wannan shiri mai albarka shirin ayyukan mujaddadi da kuma muqarrabansa shirin dake kokarin zakulul tafan da aka rubuta a zamanin Usmaniya wato wannan daula mai albarka daular da ta mamaye yankin yammacin Afrika kuma daular da mujaddadi a Sheikh Usman Mufudi ya assasa kuma ƴaƴansa da almajiransa suka kama masa kuma suka ci gaba da gudanar da wannan daula har tsawon shekara 100 a wannan yankin muna fata Allah subhanahu wataala ya ji kansu da rahama Allah hada mu da mulki gaba daya aljanna firdausi idan ban manta ba muna cikin littafin Umdatul Ubadi littafin da ke bayani game da ibadodi muhimman da ya kamata a ce mutum ya yi domin samun rahamar sa ta duniya da lahira wanda ba sa cikin wajibai amma kuma suna cikin nafilfili masu muhimmanci a rayuwar musulmi wanda satin da ya gabata mun ji hadisin Abi Umama Al-Bahili wanda ke bayani game da muhimmancin karatu littafi Allah mai girma Al-Qur'ani kenan wanda kuma ya nuna kenan ayo da yarda Allah zamu tashi akan inda mujaddadi ke cewa rahimahullah wa min zalika ma jaa fi sahihi Muslim ana Abdullah ibn Amr ibn Al-As radiyallahu ta'ala an annahu sami'a Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqul man salla alayya marratan sallallahu biha ashara
daga ta nazirni ilal hunan fasuhiyal falina da jerena ina da cinzan zana fuska izi ya fadaita da tawiliya ta fu'anu ina da babban
wannan hadisi ne wanda ya tabbata cikin sahih Muslim kun san sahih Muslim shine kanin Bukhari ko kuma abokin Bukhari kowan Buhari duk malamai sun faɗi maganganu kamar dai littafai ne guda biyu wanda ba mu da su in kai da Al-Qur'ani Bukhari da Muslim to wannan littafi a cikin sa zaka samu wannan hadisi na Abdullahi dan Am ibn al-As wanda mujaddidi ya kawo mana wannan gurin wanene Abdullahi ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala an Abdullahi ibn al-Amr ibn al-As dai ne daga cikin sabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma kuke jin mafi yawan ana kawo shi cikin hadisi kana ce an Abdullahi ibn Amr ibn al-As watan sunansa Abdullahi ibn Amr ibn al-As as-Sahmi Abu Muhammad daga cikin abanda malamai ka fada game da wannan sahabin suna cewa watan tsakanin sa da babansa shekara 10 ne kenan babansa yana dan shekara 10 aka haife shi kenan babansa bai girme mai kore ba akan samu yaro a masahihuwa yana dan shekara 10 akan samu wanda za a haifa dan shekara 10 ya 11 shekara 10 12 wannan biya danganta daga irin yanayin yaron da kuma irin inda ya taso to wannan yasa yana yaro kuma aka yi masa aure yana dan shekara 11 aka yi masa wannan aka haifa masa wannan da kenan shi Amr ibn al-As yana yaro yayi aure yaje haifi Abdullahi shi ma yana dan shekara 11 wannan abin da malamai suka ambata kenan kuma Abdullahi dan Amr ibn al-As yana da hadisi 700 wanda aka samu a hannunsa kuma ya kasance yana zargin babansa yana ganin babansa bai dace ba ya shiga cikin wani yakin da aka shiga bayan wucewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakin da aka kama tsakanin Ali ibn Abi Talib da Muawiya shi Abdullahi yana ganin bai dace musulmi ya shiga irin wannan yakin ba kuma haka take yadda Abdullahi ya gani haka take to sai zan babansa Amr ibn al-As ya shiga cikin wannan yakin shi to sai zan dangana shi yana son ya lura da shi cewa bai dace ba yana zargin sa yana cewa bai kamata ka shiga cikin wannan yakin ba domin yaki ne na tsakanin musulmi da musulmi kuma yaki ne na fitina yaki ne na jarbawa yaki ne wanda bai da amfani yaki ne wanda ke da matsaloli yaki ne wanda matsalolin sa sun bai ma da amfani to wannan yakin shi yasa dan danga Abdullahi yana ta zargin baban sa yana cewa bai kamata Amr ibn al-As ya shiga cikin wannan yakin ba saboda har yana gaya masa ma yana cewa mali wal sifin mali wal qitalil muslimin me yake ni yakin sifin yakin da aka yi tsakanin Ali ibn Abi Talib da su Muawiya hadda Aisha a gefe daya shin me yake irin wannan yakin wannan yakin bai da amfani yace me kai ne yakin musulmai yace bai kamata ba yace kai law lawadittu anni mitu qablaha bi 20 sana yace kai na guri ma dai yakin bai ma same ni a duniya ba ko da aka kulle yakin nan a ce na mutu da shekara 20 na bar duniya nan shekara 20 yahi min dadi in gane shi ba wai ya shiga yakin da shi ba ya ga ma yadda ake yakin shi bai so ba ya ma rayu lokacin da ake yakin bai so ba shi son yayi mutu ma kami a yakin to kaga wannan yana nuna muna tsantsin na Abdullahi kuma yana nuna muna hazaka da fahimta irin ta Abdullahi domin irin wannan fahimta ce ta kwarai wanda yake nuna cewa bai kamata ba kuma wannan shi yasa kake gani har bayan wucewar wannan yakin bayan an riga an kare in kana karatu littafanmu kamar irin su risala fi Abi Zaid al-Qayrawani wannan da ta shara kasan nan tamu kana ganin suna cewa wal kaffu amma shajara bainahum da kame baki ga duk abin da ya gudana game da sahabbai tunda dai Allah ya sa kai baka rayu a lokacin su ba ballanta gani zaka fada cikin wannan fitinar ta yaki tsakanin musulmi da musulmi koko zaka kama kanka baka rayuwa to yanzu ko da Allah ya kawo ka duniyan nan da bayan nan to ka kame bakinka kar a ji bakinka kana suka wani bangare daga cikin su ko kana zagi wani bangare daga cikin su ko kana la'antar wani bangare daga cikin su ka kame bakinka wanda Allah bai kai ka wannan lokacin ba ballanta ka fada cikin wannan fitinar ba to yanzu ma ka kame bakinka haka abun nan magabatan muke gaya muna kuma wannan ita ce aqida ta ahli sunna ba daidai ne ba ka zo kana dauko maganganun yaki-yakin da aka yi tsakanin wa'annan sahabbai kana faɗin an yi kaza har ka samu duk lokacin da kake faɗin wannan to dole fa zaka gano a rayuwar da adam ba lokacin da yake cewa mutum biyu suna jayayya face sai zuciyarka ta nuna ma ga wanda da gaskiya ga wanda bai da gaskiya to duk lokacin da aka nuna ma ga wanda ke da gaskiya ga wanda bai to wannan wanda bai da gaskiya zaka ji kana kin sa a aqida kuma ba a bukata ka ki wani sahabi daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a son zuciyarka ta ji kana tana kyamar wani daga cikin sabon manzo Allah ko da wani ne ko cikin su haka wajen family manzo Allah ba a son haka ka ji kana bukiyar su don abinda Qur'ani ke cewa alladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم كاجو قراني ابو نيكي تشيمونا وان سكا زوبا موتي وسبا من ذو الله صلى الله عليه وسلم والذين جاءوا من بعدهم وان سكا زوبا موتي وسبا من ذو الله صلى الله عليه وسلم ابن سكا تشيوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان يا الله كغفرتا منا كما يا الله كغفرتا ما ان اوامو دسكا ريكامو دا ايماني دكاني مو ميدا تشيوا سابا سوري كامو ايماني dan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ga mun imani to ka kana musu addu'a ya Allah ka gafarta mana mu kanmu sannan ka gafarta ma dan gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka gafarta ma sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka riga mu ga imani rabbana kullana wal ikhwani alladhina sabaquna bil amani duwan wanda ya riga mu ga imani rabbana kullana wal ikhwani alladhina sabaquna bil iman sai kace wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu ya Allah kada ka sanya muna kiyau kada ka sanya muna kicewa da jiyewa a cikin zukatanmu ga wa'annan da ke da imani kenan kana roƙon Allah anan kada ka ji baka son wani daga cikin sabon manzo Allah kada ka ji baka son Aliyu ko baka son Muawiya ko baka son Aisha ko baka son Hamsa ko baka son Husaini ko baka son Hassan a zuciyarka karka kuskure ka ji wani a zuciyarka saboda min Allah ya taimake ka baka ma zo lokacin da suka yi wannan yakin ba wa'annan da suka zo wajen wannan yakin kaji su ma kansu ba sa ma son su fada ciki kuma suna ganin cewa fada cikin wannan kuskure ne to kai da Allah ya kaddarce ka baka zo a wannan lokacin ba to kar bakin ka ya ja ma ka fada cikin wannan fitinar domin in ka je ka soki ɗaya daga cikin su to kamar ka shiga cikin yaki ne da sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ka shiga cikin yaki da family ɗan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda dukkanin su ba mai sauki a ce yau ka yaki da sabon manzo Allah ko a ce yau ka yaki da family gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam misali ko kai baki da wani daga cikin makabata kaga wannan ba abu ne mai kwa domin manzo Allah bana cewa man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi duk wanda yake walina to ya shirya yaki tsakanina da shi wa'annan sahabban duk waliyan Allah ne wa'annan ɗan gidan manzo Allah duk waliyan Allah ne to idan ya san kana kin wani daga cikin su ka ki waliyan Allah in ko ka ki wani wali daga cikin waliyan Allah kenan kana nan kana yaki da Allah ka ko san duk mai yaki da Allah bai iyawa da Allah to wannan abin da Abdullahi dan Umar Abdullahi ibn Amr yake so ya tabbata cewa shi kan Allah ya kare shi bai shiga wannan yakin kuma babansa da ya shiga bai ji dadi ba ya zargi baban saboda haka yana cewa shi ba yadda za a yi yaki wani wanda an musulmi saboda ka yana gurin ma da ma dai a ce ya mutu ya rasu kami wannan yakin da shekara 20 ba ma kusa ba sai shekara 20 da rasuwarsa sannan a yi wannan yakin ya ce ya shi son hakan to Allah subhanahu wa ta'ala ji kan Abdullahi ibn Amr ibn al-As as-Sahmi Abu Muhammad kenan Allah shi masa gafara Allah ya ji kansa Allah shi masa rahama kuma malamai suka ce ya rasu a shekarar hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama 65 ko kuma 67 wasu ma sun ci har 68 wato ya sabani ne daga malamai a waje wacce shekara ya rasu Abdullahi ibn Amr ibn al-As Allah ji kansu da rai mujaddidi ya kawo mana hadisin sa a wannan littafin nasa Hamdatul Ubadi Allah ya masa rahama mujaddidi yake cewa daga cikin wannan akwai hadisin da zai Muslim daga Abdullahi dan Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhum annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu cewa man yaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fada man salla alayya marratan sallallahu biha 10 duk wanda yayi salati so daya Allah zai yi salati shi kuma so 10 wannan ya nuna mana muhimmanci da falala na salati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan shi yasa ma lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayyana ta sauko ya ayyuhal ladina amanu ayyina Allah wa mala'ikatu yusalluna 'alan nabiyyi ayyuhal ladina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman sabai sun sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ciya manzo Allah mun sai da muke ma sallama amma dai ba mu sai da muke ma salati ba nan take manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa qulu allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid da sauraron wayi muhimmai masu muhimmanci suna cikin bukhari da muslim da sauraron littafai na sunna wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya masa bai da yake salati so wannan salati yana da kyau mu same shi daga manzo ha baki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kama wannan salati domin da kawa manzo Allah salati so daya Allah zai ma salati so 10 ka ko san Allah da kai ne a ci yawa yayi ma salati ba so daya ba har so 10 kai guda kawa manzonsa shi ku ya ma so 10 wannan yana nuna kenan muhimmanci kenan in kawa manzo Allah salati ba manzo Allah kawa ba kai kanka kawa domin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah da kansa ya riga yayi mala'iku so riga su yi masa amma kai kanka kai ke da bukata to da kamun yi kokarin mu wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati ala ash-shaykh Jamaluddin fi kitab an-nurayn fa yanbaghi an yukthira as-salata alayhi khususan inda al-faraj min al-adhan wa fi yawm al-jum'ah akthar shaykh Jamaluddin kamar da mujaddidi yake kawa a wannan gurin wanda muke ga muku cewa da yana yawan cirantuwa daga wannan littafin nasa na an-nurayn to shaykh Muhammad Jamaluddin yake cewa fa yanbaghi an yukthira as-salata alayhi ya kamata mutun musulmi yawan tayin salati kamar zo Allah sallallahu alaihi wasallam khususan inda al-faraj min al-adhan yake musamman lokacin da aka kare kiran sallah wa fi yawm al-jum'a akthar ko kuma ranar jum'a wa'annan gurare ne da ake bukata yawan wa manzo Allah salati lokacin da anka kammala sallah kawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati don manzo Allah ce ku yi salati a wannan lokacin in ku yi salati to Allah subhanahu wataala ku roƙa min wasila domin wannan wasila ita wata wasila ce wanda wani matsayi ne wanda mutum guda zai same cikin bayan Allah kuma yana fatan ni ne kuma duk mutumin da ya yi min wannan addu'a to ni kuma zan cece shi a ran tashin kiyama so daga wannan gurare ne da ya kamata mu yawaita yin salati ranar juma'a wuri ne da rana ce da ya kamata mu yawanta wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama salati haka lokacin da aka kira sallah kai ko ne lokaci ka samu dama ka wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama salati wannan babbar ibada ce wa amma ma la budda minhu nadaban min jihati sadaqah to yanzu daga nan kuma ya ƙara bayani game da abun da ya shafi wato ibadodin da suka shafi zikiri sai kuma shigo bangaren sadaka yace kuma abubuwan da ya kamata a ce mutum yayi bangaren sadaka ma ibada ce ita ma kanta aiki ne na alkhairi wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake bukata mu yi yace wa min fadli zalika ma jaa fi sahihi daga cikin falalar sadaka abun da zo cikin Bukhari da Muslim an Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhum daga Abu Hurairah da muka sha faɗa muku kowa ne Abu Hurairah wannan dai mai ruwaito hadisi da daman na Abdurrahman ibn Sakhr kenan ad-Dawsi mahaddisin al-Qur'ani mai hadisi wanda ya ruwaito hadisi 2374 kuma ɗaya daga cikin manyan sabbai masana wanda ya samu addu'a daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda ya rasu hijira manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shekara ta 59 kuma yana dan shekara 78 Allah ya ji kan Abu Huraira mala yake cewa mujaddadi yake cewa daga cikin abin da ya zo na falala game da sadaka shine abin da yazo cikin Bukhari da kuma Muslim daga Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhum Abu Hurairah yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man tasaddaqa bi idli tamara ko kuma samara duk mutum da yayi sadaka da kwatankwacin samara ƴaƴan ice kila yana yiwa lemu ne kila yana yiwa faru ne kila yana yiwa dabino ne duk wani ƴaƴan itace dai guda kai wanda ya sadaka da shi min kasabin tayyib kuma ya zama wannan sadakar yayi ta ne daga wato aikin sa mai kyau aikin sa na halal ba haramun ne yaje yayo ba ba haramun ne ba a aikin sa na halal ne halaliya sace kila aikin karfi yayo kila wani aikin hannu ne da yayi kila aikin gwamnati ne yayi na halal kila duk wani aiki da na halal din sa yaje ya samu yayi sadaka kwatam kwacin abun da ya kai ya ice daya ko da faru ne ko da ya dan ice faru ne wanda ya kai shi dama kuma Allah yake wala yaqbalu Allahu illa at-tayyib Allah bai karba dama yake in ba na kure ba saboda in ba ta halakka samu shi ba dama ko kai saboda Allah bai so saboda sai yake cewa dama ya samu aikin ta halal to da yake dama Allah bai karba aiki sai halal to wannan aikin na halal da ka karbo ka je kai sadaka aikin ka na halal ni halaliyar ka kai sadaka fa inna Allah yaqbaluha atakabbaluha Allah zai karbe ta bi yaminihi da hannunsa na dama na Allah subhanahu wataala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tabbata mana kenan Allah subhanahu wataala in kai sadaka zai karbe shi ka ganin kina ce cewa zai karbe shi da hannunsa na dama kenan anan ana nufin Allah subhanahu wataala zai rinka kulawa da wannan sadakar kulawa ta musamman kuma yurabbiha da sahiba rinka kiyayewa da ta rinka renon wannan sadakar tashi kama yurabbi ahadukum faluhu hatta takuna misal jabal kamar da ɗayan ku yake kulawa da ɗan karaman dabbasa dan karamin jaririn dabbasar ta taso tana ya karama ya kula da ita ya bata abinci ya bata wurin zama mai kyau ya rinka kulawa da ita har ta girma to haka Allah zai dauko wannan abu ya bada da abu kaman apple daya kaman dan dabino daya kaman faru daya kaman kade daya ko dan mangoro daya to amma haka Allah zai rinka jinon sa yake tarinon sa yake kulawa da shi sai kama girma ya kama girma kama girma kami a jiran tashin kiyama ya zan kama katotun dutse to kila ka bada wannan da yawa in dai tsakaninka da Allah kai saboda Allah ka kira bawa Allah mabukaci ka bashi naira 10 ka bashi a naira 20 ka bashi sai Allah ya rinka kulawa da abun ya rinka kami a ran jiran tashi kiyama sai ka sadaka ka tayyawa shi yasa ya kamata a ce mu sanya azama kanmu abun da muke iyawa na sadaka kullun a ce kana da abun da zakai ko ku duwata ga abun da zakai na sadaka gurgudu abun da kake iyawa wani na iya bada 1000 wani na iya bada 10,000 wani na iya bada naira 10 wani na iya bada miliyan 1 wani na bada 2,000 kowa ya dauka maka kansa ga abun da yake iya bayarwa fi sabilillahi a lokacin zuwa wayan abun da kake bayarwa kadan 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 din nan za a rinka maintaining din su za a rinka kulawa da su za a rinka kamin ka kai zaka iske sun girma dan ice abunda hadisi bai nuna kai ka bada dan abunda bai wuce dan ice ba guda sai gashi Allah ya dauke shi ya karbe shi hannu biyu ya kama kulawa da shi ya kama kulawa da shi sai gashi ya kai ka kwaton kucin dutse kamar ake ma dutsen Uhud ne misali to ka bada dan dabino 10 ka samu kamar dutsen Uhud 10 annal lada to ga yamin wani zunubi zakai wanda zai ji a ran tashin kiyama a azza wa'annan duwatsun bisa ga mizanin ka zunubi kai rin jayi su ha yana da wahala saboda ka wannan shike nuna muna yana da muhimmanci mu kula da sadaka kwai da gaske ومن ذلك شيخ مجدد يكي تشوا daga cikin wannan kuma abun da ya kamata ma ja'a fi sahih muslim abun da yazo cikin sahih muslim har yanzu din ana abi huraira har yanzu daga abu huraira gani wanda muka fadi a yanzu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabi dunya nafasa allah anhu qurbatan min qurabi yawmil qiyamah duk mutumin da ya kuranye ma mutum muslimi wata damuwa da bakin cikin da allah ya sa shi a cikin sa da cikin bakin cikin duniya ko wani da irin tashi bakin ciki wani bakin ciki bangaren iyali ne wani bakin ciki abin da ya shafi abinci wani bangaren abin da ya shafi abin sutura wani bakin ciki abin hawa ne wani bakin ciki ne na rashin lafiya ko da ya damuwa wanda Allah ya sa kana da wannan damuwar sai wani bawan Allah zai dauke ba ko kuma ka ga wani bawan Allah cikin wannan damuwar ka je ka dauke masa wato ka biya masa wannan bukatar tasa ka dauke masa ka kuranye masa wannan damuwar a na duniya to shi kuma Allah subhanahu wataala zai kuranye masa wutin bakin cikin da ake fuskanta a ran tashin kiyama shi ko kai ku kana cikin damuwa a ran tashin kiyama kana bukata abun da zai kai ka aljanna kana bukata abun da zai nisan ta karkuta don ran tashin kiyama baka da wata bukata kamar shiga aljanna ba mu dukkanin mu ba mu da wani mai bukata ba mu cewa ina bukatar gwamna ba mu cewa ina bukatar shugaban kasa ba mu bukatar cewa ina bukatar ciyaman ko dan majalisa ko ina bukatar zan katotun babban malami ko ina bukatar zan wani abu ba mu bukatar wannan wai mi kake bukata a wannan ranar kana son kawai dika zan cikin aljanna kowa bukatar sada aljanna ne kowa bakin cikin sa shiga wuta to kaga wannan lokacin kai kuma tunna ka dauke ma wani bawan Allah nan shi ko Allah sai dauke ma wannan bakin cikin sai ka shiga aljanna kawai wa man yassara ala mu'sin yassara Allah alaihi fi dunya wal akhirah duk wanda ya sassauta ma wanda ke da baida talaka talauci ya mai koka ga sai ka zo ka sassauta masa talaucin ka bashi dan abun da yake dan samu na barta kai ko dan tashi kiyama Allah zai ji ya biya ma bukatocin ka dan tashi kiyama ita ce shiga aljanna shi yasa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana wani hadisin da ya tabbata cewa Allah subhanahu wataala ya gafarta mani bawa Allah ya sa shi aljanna saboda kawai tausasawan da yake tausasawa bayi a nan duniya ya tausasawa shi dan kasuwa ne sai kullas ciniki tsakaninsa da yan uwansa cikin kullas cinikin nan sai bashi sai yi kullas bashi kullas bashi to sai ce ma yara ne ku je duk wanda muke biya bashi in yana da ya baku in bai da ku yi masa jinkiri in kuka ga kuma bai da dama a yahe masa kawai haka yake hulɗa shi da mutane duk wanda ake biya bashi in yana da biya in bai da kuma ƙara mai lokaci in ma an ga ko an ƙara lokacin bai da sai ce to an yahe maka to shi ku da jiran tashi kiyama sai Allah ci to kai yahe ma bayi na ballanta ni to ni ma duk zulubin ka da ka dauka duniya gabaɗaya completely ne na yahe ma je shi ga aljanna kai ma to wannan me yake kai shi haka saboda ya tausa ma bayin Allah don duba wanda ka tausa ma nan duniya to wannan bawan ha bawan Allah na kuma soyayi Allah na Allah yana so ni don inda Allah bai so ne da bai kawo shi duniyan nan ba to tunda Allah yana so ni bawan Allah ne kai kuma ka so ka taimaka masa to shi ko Allah sai taimaka maka to wannan shi yasa kenan ake bukata ka taimaka ma bayin Allah wannan shine hadisin ke cewa wa man yassara ala mu'sir yassara Allahu alayhi duk wanda ya sassa mu mandake cikin tsanani babu gaba babu baya ka sassa masa kila ka dan bashi dan wani dan jari yaje kama kasuwanci kila ka dan sassa masa kila kana biya tai bashi kace na yahi maka to shi kuma Allah zai sassauta masa duniya da lahira yace wa man satara muslima satarahu Allahu fi dunya wal akhirah annabi yace duk mutumin da tuhama musulmi dan uwa ne asiri kowa na da nashi dai ka tuna ga wani matsalar da yake cikin sa sai ka tuha mai asiri to kai ma Allah zai tuha ma asiri a duniya da lahira wallahu fi aunin abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi hadisi yake gaba da cewa kai Allah fa yana cikin taimakon bawa matukar bawa na taimakon bawa matukar bawa na taimakon dan uwan sa Allah zai taimaka ma duk lokacin da ka taimaka ma bawan Allah ba ma bawan Allah dan uwa musulmi dan uwanka ba ko arne ka taimaka ma Allah zai taimaka maka ba arne ba wallahi dabba in ka taimaka mata Allah zai taimaka maka akwai karuwar da manzo Allah ga yawa cewa ta shiga aljanna saboda ta shayar da kare kare kadibi karuwanci fa da take amma kuma kare ba mutum ba ba ko musulmi ba ballanta kahiri ba kahiri ba ballanta musulmi a kare ta doje shi ga rijiya ta dobo ruwa daga rijiya ta zo ta ba kare tana ba kare nan Allah ce na gafarta miki duk zunubin da kike saboda ni saboda ta ci daga shi yasa wani hadisi ma ke cewa fi kulli kabidin rabibin sadaqa dukka dan an ta danya in ka taimaka mata matsayin sadaka ne sadaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗi a wannan guri cewa duk mutumin da ke taimaka ma bawa Allah shi ko Allah zai taimaka masa Allah na cikin taimakonka matukar kana taimaka ma bayin Allah shi yasa duk wanda Allah ba dukiya Allah ba shi aljanna sai in yake shiga Allah ya baka mulki musamman irin zamanin ga namu yanzu da ake cewa masu mulki suke da dukiya su ake turo ma amana su ake turo ma dukiya suke da dukiya suke in kai amfani da wannan dukiya tsakani da Allah kana wa al'ummar ka aiki to kamar sadaka ne kai Allah zai baka lada amma idan ka ci amana so guda fa to ran tashi kiyama kai kuma sai ka zo da wannan abun dauki bisa kanka kowa na kallon ka gashi can ka ya taba zama kan sila lokaci mun kaza guri kaza ya ci amanar mutane kaza ai ya taba zama ci ya man gashi ya ci amana ai ya taba zama gwamna ai ya taba zama shugaban kasa ai ya taba zama sanata ai ya taba zama dan majalisa kaza yana dauke da wannan ba ai ya taba zama minista a guri kaza ko commissioner a guri kaza ko wani director a wata ma'aikata guri kaza ya ci amana a wannan gurin to duk zaka ga ya dauko wannan amanar kuma ya zo amma in kai amfani da wannan duke ta hanyar da ya halatta to zaka zo ran tashin kiyama kuma wato Allah na taimakonka Allah ka samu gani wa man salaka dariqan ila al-jannah fi inna sallallahu lahu dariqan ila al-jannah duk mutumin da ya shiga wata hanya yana neman ilimi shi ko Allah zai hore masa shiga aljanna ashe hanya ilimi hanya aljanna ce ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah manzo Allah ke cewa babu wasu mutane da ke haduwa a cikin gida da cikin gidaje na Allah kamar irin masallaci kamar ko wani guri inda ake haduwa a ibada suka hadu ya taluna kitab Allah suna karfi littafi Allah wa yatadarasunuhu bainahum suna karanta shi tsakanin su illa nazara alaihim sakina sai natsuwa ta sauka akan su wa ghashatuhumur rahma sai rahma ta sauko akan su wa haffatuhumul malaika malaiku zasu rurrume su don karramawa da girmamawa saboda ni saboda suna karfi littafi Allah suna zikiri suna addu'a wa zakarahumullahu fi man indakum Allah da kai ne zai magana su yau ko shugaban kasa kace ya magana ka a majalisar sa a fadar sa zaka ji girma mana ballanta ce Allah da kai ne ya magana ka gaban malaikun Allah wa man afda bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu duk wanda aikin sa bai kai shi gaba ba to nasaba sa ba za ta kai shi ba kaka dauka ni dan wani ne jikan wani motsan gidan manyan mutane ne amma baka aiki alkhairi wallahi baka zuwa ko ina wallahi zaka zan katkantace shi ko wanda aka katkantace in yi aikin ku zai zan babba qala ash-shaykh jamaluddin fi kitab an-nurayn mala ash-shaykh jamaluddin ya fada cikin kitab an-nurayn yace fata ambal hadhal hadith fa ma aktharu fawaid yace wannan hadisin da muka kare a hali yanzu wanda shehu ya kawo mana wannan gurin yace ka karance shi da kai kuma ka lura da shi wallahi babu wani hadisi da zaka samu mai fa'idodi irin wannan hadisin yana da fa'idodi kwarai da gaske akwai abubuwa ana nuna min lokaci yayi ne amma dai a confirm duk wani mutumin da ya bi wannan hadisin to zai fahimci fa'idodin da ke cikin sa kwarai da gaske wannan kuma shine mallan ki cewa huna intaha kitabu umdatul ubadi daga nan ne wannan littafi na umdatul ubadi ya kare wato wannan littafi daga nan ya kare muna fata Allah saka masa Allah saka masa da alkhairi kuma Allah ba mu ikon aiwatar da abubuwan da ya azamu anan cikin wannan littafin ya ba mu ladan aikatawa alhamdulillahi alladhi an'ama alaina bi ni'matil iman shehu yake cewa muna gode wa Allah littafin ya kare muna gode wa Allah wanda ya yi mana ni'ima da ni'ima ta imani domin babu ni'ima da ta kai imani wal islam kuma ya yi mana ni'ima ta musulunci babu ni'ima da ta kai musulunci wa hadana kuma Allah shirye da mu bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shirye da mu ta hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya turo annabi Muhammad ya nuna mana hanyar da zamu bi idan muka bi wannan hanya zamu shiga aljanna ya ba mu ikon biyar manzo Allah to wannan muna godiya ga Allah akan wannan to kuma da wannan wannan litafin ya kare da wannan kuma ke nuna mini lokaci yayi sai kuma wani sati da yarda Allah zamu zaqulu wani daga cikin littafan da mujaddidi ya rubuta da yarda Allah kuma mu ci gaba da shi insha Allah muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala saka mana da alkhairi kuma ya ƙara ɗaukaka wannan daula ta Usmaniya ya ƙara ɗaukaka wanda ke rayuwa a cikin wannan daula wanda ke taimako wannan daula zahiran wa batina Allah taimake su taimake mu gaba daya kamar din mai wannan shirin Ibrahim Saleh Isa da kuma injiniyan da ya sarrafa ku don Bashir Amin Sabo ni da ni gabatar Abubakar Usman Rabi ke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
faqara amru zamanu un usmai daga ban sai amma kina kuka kina sanewa faqara amru zamanu un usmai daga ban sai kun kina kuka kina sanewa faqara amru zamanu un usmai daga ban sai arewa kina kuka kina sanewa faqara amru zamanu un usmai da un us koma cikin ruwa.